Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfila Hashim Gumel. Sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Talata 17 ga watan Oktoba na shekarar 2023. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa ma'aikatan hukumar yiwa kamfanoni rajista a Najeriya, Corporate Affairs Commission, sun yi gangamin nuna farin cikin rashin sabuntawa shugabansu a gidan shugaba Tinubu ya yi, amma ya kare kansa. Kamar kowace ranar Talata, za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari, inda shirin na wannan makon ya taɓo batun ƙalubalen tsaftar muhalli a guda daga cikin gundumomi a Akara, babban birnin ƙasar Ghana. Sai kuma sharhin jaridun Nijar, amma kafin nan ga Sarfil Hashim Gumel da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya. Isra'ila ta kai wani sabon farmaki ta sama a jeli Litinin a zirin Gaza a daidai lokacin da tallashi takobin kakkaɓe ikon da ƙungiyar Hamas ke da shi a yankin Falasɗina da ke gaɓar tekun Bahar Rum, yayin da aka jirgi sojin Isra'ila 300 a kan iyakar Gaza, kuma suna shirin kai hari ta ƙasa. Ministan tsaro Yoav Gallant ya shaida sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken da ya ziyarce shi cewa wannan zai zama dogon yaƙi, amma za su samu nasara ga Isra'ila ga Yahudawa da kuma ɗabi'un da ƙasashen biyu suka yi imani da su. Babban jami'in diplomasiyya a Amurka ya tabbatarwa da Gallant ci gaba da goyon bayan Amurka da ɗaruruwan Falasɗinawa ne suka yi biyayya ga umarnin Isra'ila na ficewa daga arewacin Gaza. Zuwa rabin kudancin zirin. Rikicin jin ƙai yana ƙaruwa cikin sauri yayin da yankin ya ci gaba da kasancewa ƙarƙashin cikakken imamayar Isra'ila. Babu abinci, babu man fetur, ko babu ruwa tun ranar Litinin. A ɗaya bangaren kuma, ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon ta faɗi jiya Litinin cewa ta fara lalata kimarori masu sanya ido a wasu sansanin sojojin Isra'ila da ke kan iyaka a daidai lokacin da tashin hankali ya tashi biyo bayan yakin da Isra'ila da Hamas suka fara a ranar 7 ga watan Oktoba. Matakin da ƙungiyar Hezbollah ta ɗauka a ranar Litinin na da nufin hana sojojin Isra'ila sa ido ga motsi a gefen iyakar Lebanon. Bayan kwanaki ana musayar wuta, akwai fargabar cewa Hezbollah mai ƙarfi da Iran ke marawa baya na iya shiga yakin da Isra'ila ke yi. Isra'ila da Hezbollah abokan gaba ne da suka yi yaƙi na wata guda a lokacin rani a shekarar 2006, wanda ya ƙare a kunnen doki. Ministan harkokin wajen Faransa ya isa birnin Beirut domin tattaunawa da jami'an ƙasar Lebanon kan rikicin kan iyaka. Da alamu farmakin da dakarun ƙasar Rasha ke kaiwa birnin Adivka mai matuƙar muhimmanci da ke gabashin Ukraine na ci gaba da raguwa, in ji jami'an Kiev a ranar Litinin. Dakarun Ukraine sun daƙile harharar Rasha 15 daga wurare hudu a Adivka a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Idan aka kwanta da harharar 60 a rana a tsakiyar makon da ya gabata, a cewar Vitali Barabash, shugaban hukumar birnin. Kwamandan sojin ƙasa na Ukraine ya yi gargaɗin cewa Rasha na da fatan kutsa cikin tsaron Ukraine da ke kan yankin Kufiyas Liman a fagen daga arewa maso gabashin Ukraine. Hotunan faifan bidiyo da sojin ƙasa suka fitar sun nuna kanar Janar Oleksandr Skanki yana shaidawa sojin da ya gana da su a wani wuri da ba a bayyana ba cewa al'amura a fagen daga na arewa maso gabashin Ukraine ya yi ƙamari sosai a 'yan kwanakin nan. Labaran duniya ake saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Ma'aikatan hukumar yiwa kamfanonin rajista a Najeriya, Corporate Affairs Commission, sun yi gangamin nuna farin cikin rashin sabuntawa shugaban hukumar Farisa Garba Abubakar wa'adi bayan shafe shekaru 3 da wata 9 kan kujerar. Ma'aikatan sun bayyana tsohon shugaban nasu da wanda ya gurgunta hukumar da danne haƙƙin ma'aikata, zargin da shi da kuma wani babban jami'in hukumar suka ƙaryata. Daga Abuja, ga wakilinmu Nasira da Mel Hikaya da ƙarin bayani.
don sanar da naɗa sabon shugaban hukumar Hussaini Magaji da shugaba Tinubu ya rukunin naɗe-naɗe na shugabannin hukumomin ma'aikatar kasuwanci. Ma'aikatan suka zuba ruwa a ƙasa suka sha don rabuwa da barista Eji Abubakar, wanda jikan Prime Minister Sa Abubakar ta fawa balewa ne.
Sunana Fatima Usman. Ba ni kadai ba, you can see ai dukkanmu murna muke yi. Ka san shi aikin gwamnati, the only river da ma'aikacin gwamnati yake samu shi ne da samu promotion kuma ya samu good welfare. Amma duka wannan babu a tsayesu.
Shugaban kungiyar ma'aikatan da suka yi shagali gaban helkwatar hukumar a Abuja, Comrade Dr. Ibrahim Kirfi, ya ce yanzu sun samu sabuwar fata ta ingancin aiki.
Yau yana ɗaya daga cikin ranar da nake farin ciki sosai, ba don wani abu ba, don adalcin da shugaban ƙasar Najeriya President Bola Ahmed Tinubu ya mana a Covid Affairs Commission. Allah ya jarbe mu da wani wanda kusan ya fi kowa moran Covid Affairs Commission. An dafa masa amma duk gatin da kasai na yi wa mutum ba wanda ya taɓa samun gata ya shi. Da muna tsammani an zaba daga cikin gida ya san matsalolinmu, za mu samu abubuwan da ya kamata haƙƙi na ma'aikata za a ba su. Allah ya jarbe mu da shi din, ashe Allah ya jarbe mu baƙin hasabibin mugu ne wanda ba su yaga ci gaban wani.
Shi ma majin kungiyar ma'aikatan Comrade Shamsuddin Umar ya ce tsohon shugaban ya sauya masa wajen aiki da manufar da bata dace ba.
Da aka kai ni birnin Kebbi ba ni da aikin yi, sai dai in yi bacci in zauna. Dukkanmu da ya yi mana transfer sama da mutum 50 ya hana mu shedul zai yi ba da mu ba. Gwamnati na biyan mu ba ma aiki. Bata amfane shi ba, wallahi Allah ya ji kan Abubakar ta fa balewa. Allah kai masa rahama. Mun san zuriyarsa mutanen kirki amma sun samu zakka mutumin da bai san halal ba. Shi ne kadai amma wallahi muna daraja gidan nan. Kullum muna yi wa sa Abubakar tafa barewa, Allah ka kai haske kabarin shi. Amma shi Alhaji Abubakar Garba muna da addu'a gare shi guda daya. Abinda yayi wa ma'aikatan CAC Allah ya yi mishi. In yayi mana alkhairi ya ce amin.
Muryar Amurka ta tuntube Eji Abubakar don jin martaninsa, inda ya ce ba zai ce komai ba, amma ya yi amanna da cewa yana da shaida mai kyau a duk inda ya yi aiki. Da haka tuntubi jami'an labarun hukumar. Rashid Mahe jami'in labarun hukumar ne da ke cewa ba wani tasiri da gangamin ya yi.
Wannan gwamnatin da take kai yanzu, wallahi wallahi ita ma ta rubuta ta gaddar cewa ta yi clearance dinsa daga dukkanin zarge-zargen da suke. Na ƙaryar da suke. Ko duk mutum ya
yi. Amma yin haka ne Rashid Mahe, me yasa ba a sabunta masa wadi ba?
A wannan kuma to sabunta wadi kuma a da ma lokacin da aka bayar aka ce subject renewal. Abin da aka bayar kenan. Ko ba shi kaɗai ba ne. In ka lura a wannan ma'aikata ta Ministry of Trade, ai duka guda nawa aka shirya, akwai wanda ma shekara 2 da rabi.
Hukumar yi wa kamfanonin rajista na daga manyan cibiyoyin da ke sama wa gwamnatin Najeriya biliyoyin naira. Da haka ake ɗaukar wanda aka naɗa shugaban hukumar ya tafi ma'aikata mai tsoka. Nasiru Adamu Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu Hikaya, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga sarfi da dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
An kashe wani ɗan jaridar gidan talabijin na Somalia a yammacin jiya Litinin a wani harin kuna bakin wake a wani gidan cin abinci da ke Mogadishu, inji 'yan sanda. Abdul Fatah Muallim Nur Ki, wanda ke aiki a gidan talabijin na Somalia Cable, ya samu munar raunuka sakamakon fashewar wani abu a gidan cin abinci na Blue Sky da ke kusa da gidan tarihi na kasar. Da misalin ƙarfe 9 na dare ne wani ɗan kunar bakin wake na Quraj ya tare da mawamai kan mutanen da suke shan shayi a wajen gidan cin abinci na Blue Sky da ke gundumar Bond Hare, inji jami'an 'yan sanda a Mogadishu. Khawarij, ko kuma masu bin addini, kalma ce da gwamnati ke amfani da ita wajen nufin Al-Shabab. Ya kamata duniya ta yi taka tsantsan don kaucewa takun saka da Iran kan shirin na nukiliya ba ta zama kamar Koriya ta Arewa ba, wadda ta kori jami'an saka ido na Majalisar Ɗinkin Duniya kafin su gwada makaman ƙare dangi, inji babban jami'in kula da makamashin nukiliya na Majalisar Ɗinkin Duniya Rafael Grossi a ranar Litinin. Dole ne mu ba da himma don hana wannan matsala, wannan muhawarar da ake yi a yanzu game da abin da ke faruwa da kuma abin da za a iya yi a Iran, daga zama gazawar al'ummomin duniya don hana ƙasar ke da damar da za ta iya jagoranci don samar da makaman nukiliya daga yin shi, kamar yadda ya faɗa a taron ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Grossi ya ce mun ga gazawar irin wannan a jamhuriyar jama'ar Koriya ta Arewa.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Adalla. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, ku shakata da wannan faifai. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma yaɗa shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba. Ba mi ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda masu irin wannan a gaba, yancin bai tsina na komai ba.
Asare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar.
Share ne, ku share ke kashe mu. Do, inda suke sa kasuwa, da sun duba da kyau, ina ga kamar da sharen ba zai yi yawa ba.
Share ni mannan da yana rabon mamaki.
Yau ka gan an doki bola yau, na baka next week, maka zo ka gan an aje.
Yau shirin zai taɓo batun ƙalubalen tsaftar muhalli ne a guda daga cikin gundumomi a Accra, babban birnin ƙasar Ghana.
Yau ga wasu nan su ke nukura don mun san yance mun nasara, wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulma tsakani kan Accra.
Masu ware manazarta da hukumomin ƙasa da ƙasa sun daɗe suna nanata muhimmancin raya muhalli da kula da tsaftarsa saboda alaƙarsa irin ta ƙudda kiwon lafiyar bil'adama. wannan batu na samar da sahihin muhalli ga dan adam na cikin jerin muradin nan guda 17 na ci gaba mai dorewa dake kunshe a daftar majalisar dinkin duniya da kafatanin kasashen duniyar suka yi alƙawarin mutuntawa tare da aiwatar da shi ko da yake kasar Ghana na ɗaya daga cikin kasashen Afirka kuma guda cikin kasashen da suka sanya hannu akan wancan daftari a shekara ta 2015 amma ƴan kasar na ci gaba da kokawa akan wannan batu na kalubalen muhalli wakilin sashin Hausa na muryar Amurka Idris Abdalla Bako ya hada mana rahoto akan yadda al'umar daya daga cikin gundumomin birnin Accra suke kokawa game da kalubalen muhalli dake barazana ga ƴancin su na rayuwa
mazauna Nima dake gundumar Ayawaso ta gabas a yankin Greater Accra Ghana sun koka kan yadda suke fama da rashin tsafta musamman kan babban titin da ya ratsa unguwar haka kuma na da alaka ne da kasuwar kasa da kasa ta Nima dake cikin unguwar suka ce yadda ake barin shara ko bola kan titin bai dace ba domin haka suna kira ga wakilan da ke wakiltar su a majalisar gundumar wanda aka fi sani da assemblyman da kuma shugabar gundumar Hajiya Salma Adams Kuta da ta kawo musu dauki
sunana Aisha Said yanzu muna kuka masu sa kasuwa anya ba samu wuri bi lorika na miss mutane kullu bayan wannan kuma share ne share ne share ke kashi mu don da suke sa kasuwa da sun duba da kyau ina ga kaman da sharan ba zai yi yawa ba kuma na biyu kuma masu kwashe bolan nan ina ga kaman su kuma fortune ka danna wurin su do abin da yasa na ce haka ne inda suna zuwa da empty wanga lorin nan a zo a kwashe ina ga da kowani shara ya kwashe amma ina ga kamin ya kai Nima ya tun kwashe sharan wani wuri kenan sai sashe mu duba yanda za a yi a tanye mu kan
wasu da suke sayar da kai a cikin kasuwar Nima suka ce
Rana Lawrence sharan Nima nan da yana rabon mamaki mu an bar mu san cikin kasuwar yan tikiti na we lori yazo su zo su kira mu fito da shara san lori yazo ruka sai mai tikiti ya shigo
sai sa kuda biya a kwashe bolan
bamu biya kudin tikiti ake yanka mu 260
eh kudin tikitin na akwai kudin bola ciki ko ba
ina da sho don tam da suka ce za su kara tikiti ce babban kasuwar mu yace eh ba ku kwasa muna bola bamu da zumi da ke share muna kasuwa ku ce 260 wannan bamu yan mu biya
a watan mayu nan da ta gabata mazauna unguwar Nima a garkashin jagorancin kungiyar matsin lamba dake da rajin ci gaban Nima wato Concern Nima Citizens Foundation sun gudanar da zanga zanga domin a gyara titunan unguwar a karasa filin wasan kwallon kafa da aka fara ba kammala ba da kuma rashin tsafta amma a wannan lokacin matsalar shara ko bola da ba a kwashewa shine ummul abai sun korafin su domin haka na ji ra'ayin mataimakiyar mai hada kan jama'a na kungiyar
sunana Ajiya ne ma'adam dan gani ke ba MC mu hankuri ku wanda muke yin dare rana safiya ta yankuri ta bara tension ke zo kan mu saboda yau ko duba sanitation mu Nima yayi poor in yi ta tashi tabbas direct kowa yayi abin da kamaci dole basu yi sun yi amma ban sani ba kode maybe ni na ce maybe bata kula da mu ba saboda yau irin kaga demonstration da kai da ku wanda kai mun meeting ta several times mun meeting da ta several times amma abin da muke so ta yi na still ba mu gani abin da ake yi yau ka ga an doki bola yau na baka next week mu ka zo ka ga an aje concern mun yi ready ne mu zo mu tanye MC mun yi ready mu tanye leaders saboda community mu yayi kyau
muryar Amurka ta yi tattaki zuwa ofishin ɗaya daga cikin wakilan unguwar a majalisa assemblyman da aka fi sani da Haji Sanda kuma na fara da tambayar sa ko me yasa ake samun tarin shara akan titi
dai matsala dai na shara daga kan titi saboda wurin mutane sun maida shi kasuwa sun maida titi kasuwa an yi yanda za a kore su ba yau ba aka yi su dawo to ba dai gaji ba ana take wasu measures kuma yana mini da daman su da sun yi shara sun yi aikin kasuwanci sai su bar mu na shara da sun yi shara kuma sai su bar shi wurin every blessed day from Monday to Friday banda Wednesday ciki don market day ne Wednesday from Monday to Friday banda Wednesday ciki lorin bola na Ayawaso East Municipal Assembly yana zo ya kwashe shara from Monday to Friday to she zamana yanzu kasuwancin Niman nan ma yanzu ana yin shi Saturday Sunday in ka shigo Asabar da Lahadi in ka zo shi yi maka kaman ranar Laraba normal market da ke ran Laruba ne ba hanya su kai kasuwanci su kare kuma Saturday Sunday assembly bai aiki government bai aiki sai sa sharan da suke yi duka shi su tattara duka from filan Juma'a marance da Asabar da safi zuwa marance da Lahadi safi zuwa marance duka shi ya bayal shi ya yawa ne musu yawa shi su kwaso su su zuba second titi
sun ce assembly na karban kudi 2 cedis to wannan 2 cedis nan akwai kudin shara a ciki kuma
wannan 2 cedi ba kudin shara bane in kana business kana biyan business kana biyan tax ma assembly
ko duk da su suna da shago su suna biyan shi yearly amma su masu zama suna tashi gobe ba ka karbe shi ba in ya kai kafin shekara bin ya baro ya samu shi sai za ka yi shi daily to ana karban wannan daily to su masu shago suna shara su biya su je su zuba da sharan su su masu zama sai su share su kawo mana shi second titi sai mu saboda 2 cedis na kwashi wannan 2 cedis da yabe kai kudin kwashin shara
amma muna take wasu matattaki da zamu duba yanda zamu yi mu magance wanga lamari
Afirka mutun ne yan dace hanshaki kuma ingantacce mai karfi ga shi amintacce da basira ilmi ta tacce
har wa yau dai bayan kasa a guye ba kokari na na tattaunawa da shugabar majalisar gundumar a yawasu ta gabas Hajji Salma Adam Kuta ido da ido bai tabbata ba sai dai ta wayar tarho
sa muka da lorin da ke fitowa 5:30 AM din yazo yana bin da kwashi compassion taron da ke kan hanyar din duka she na gan kuma ana complain kaman ba kwashi da kyau shi na bari sai ana shiga cikin market as early as 4 AM a kwashi tries ka buko uku a kwashi bolan duka abin din compassion track ya zo shi a zuba ciki shi continue ya doki amma ka gani kowa ya san sanitation is about attitude and behavior
na yi hira da wasu yan kasuwa da kuma yan unguwa suna nuna motar nan da kika fadi yana kwashe shara kafin ya kai nima ya kusa cika shi yasa an yi zo nima bai ya kwashe sharan da ke bakin titi wanda yake ana kawowa balle ma har ya shiga cikin kasuwa
shi malamin ka ga maganan ga ka kiya da ka ga kowa ne lori an zana kai tunan a tabbin da ke aiki kai akwai tracker da ke kai in lori ya zo how profitable lori ya zo kamar nima ya cika da shara wani shara ya kwashe kanika amma sharan mu ya yi yawa in aka kwashe na ce maka zuwa da rana ana fo a dam yanzu mutanen mu suna against assembly sani a family group a sani assembly ai ni na wish na mu mutane na su understand situation instead of ku zo ku ce shara yana da yawa ku identify mutane da suka zo su yi shara da rana domin mu muna da action your frontage muna da action da ya famu karfi mu kama
Aja sun ce idan kuna neman taimakon su kamar yanda yan concern suka nuna sun taimaka me zaki ce game da haka
da concern we meet in free ababe yanzu mu ga musu su zana mu ababe da suke cikin kambe da shi kun zana shi mu ga musu oh wanga da kuka zana ya yi wanga da baku zana ba dai yi kamar one of the avengers da suka fight suna son su zo su collect muna in future kuma ka san dai yi domin collectors din nan muna da kan shiga central government sai ka ga kun individual your collect dai yi shi sa wannan duka na san maybe don basani ba amma mun zauna muna gushe da su ga ababe da kamata su ga ababe da kamata
to kamar yanda assemblyman Haji Sande yace akwai shiri da suke yi game da kawo karshen wannan matsala da kuma bayanin shugabar gunduma Haji Salma Kuta cewa za ta su samun taimakon ɗan ƙungiyar rajin ci gaban nema ko Concerned Nema Citizen Foundation muna fata cewa za a sake zama domin a samu bakin zaren
to Allah ya sa a dace masu ware da haka shirin ƴan ƙasa da hukuma ne ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Idris Abdalla Bako Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum
duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da wadansunta za su yi sha'awa su yarje ta
a gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma lokaci ne da Sulaiman Mumuna Barma zai kawo mana sharhin jaridin Niger
Zamu fara sharhin jaridin na wannan mako da jaridar Ayr Info wacce ta rawaito cewa wasu kungiyoyin agaji sun buƙaci Faransa ta dage takunkuman da ta kakabawa kasashen Sahel ta yadda za su samu sukunin gudanar da ayyukan taimakawa al'ummomin yankin da ke fama da matsalolin tsaro, karancin abinci da matsin tattalin arziki.
Jaridar ta ce a sanarwar da suka fitar a ƙarƙashin wani haɗin gwiwa, waɗannan ƙungiyoyi sama da 180 sun ce matakin dakatar da bada takardar visa da takunkumi kan hada-hadar kuɗaɗe a tsakanin Faransa da ƙasashen Niger, Burkina Faso da Mali sun matuƙar haddasa babban cikas wa ayyukan agaji. Saboda haka suka yi kiran gwamnatin Faransa ta dubi yanayin da aka shiga a wannan yanki. Jaridar L'Enquêteur ta ce zaɓi ya rage wa majalisar sojoji ta CNSP don samo mafitar halin da aka shiga a Niger daga cikin hanyoyi biyu, ko majalisar ta bi hanyar sulhu ko kuma ta ci gaba da ƙara kasancewa saniyar ware. Jaridar L'Enflamme na cewa ya kamata a kullo da matakan sassautawa halin 'yan Niger da ke ƙara gwada jimiri kan halin kuncin da aka shiga a ƙasar, inda farashin ababen masarufi ya yi kamari sakamakon tarin takunkumin da sai da yawo ta kakaba. Jaridar ta ce rufe iyakoki ke da wuya, wasu daga cikin 'yan kasuwa suka tsawwala farashin kayan abinci, yayin da wasu kuma suka ɓoye abubuwan sayarwa a mangaza-mangaza, wato sto-sto, da nufin haddasa ƙarancin su a kasuwanni. Mafarin yanayin tsadar rayuwar da aka shiga a ƙasar, saboda haka ya zama wajibi majalisar CNSP ta ɗauki matakai a kan waɗanda ta ɗauka don samar da sassauci wa jama'a. Jaridar Le Sahel na cewa gwamnan Agadez ya ziyarci mahaƙar zinaren cibarakatan da ke gundumar Ife-Rouen da zummar tantance halin da ake ciki dangane da wasu jerin matakan da aka ɗauka a baya a wani yunkurin saka tsari. Jaridar ta ce Janar Ibra Bulama a wannan ziyara da ke matsayin wani bangare na zagayen da ya kaddamar a fadin jihar Agadez ya kuma duba sha'anin tsaro a wannan wuri, tantance adadin jami'an da ya kamata a girke da kuma inda ya kamata a girke su don ganin komai ya gudana a mahakar mai samun halartar dubban mutane. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Isra'ila ta kai wani sabon farmaki ta sama ajiye litinin a zirin Gaza a daidai lokacin da tallashi takobin kakkaɓe ikon da ƙungiyar Hamas ke da shi a yankin Falasɗina da ke gaɓar tekun Bahar Rum, yayin da aka jibge sojin Isra'ila 300,000 a kan iyakar Gaza kuma suna shirin kai hari ta ƙasa. Ministan tsaro Yoav Gallant ya shaida sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken da ya ziyarce shi cewa wannan zai zama dogon yaƙi, amma za su samu nasara ga Isra'ila ga Yahudawa da kuma ɗabi'un da ƙasashen biyu suka yi imani da su. A ɗaya ɓangaren kuma, ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon ta faɗi jiya Litinin cewa ta fara lalata kyamarori masu sanya ido a wasu sansanin sojojin Isra'ila da ke kan iyaka a daidai lokacin da tashin hankali ya tashi biyo bayan yakin da Isra'ila da Hamas suka fara a ranar 7 ga watan Oktoba. Matakin da ƙungiyar Hezbollah ta ɗauka a ranar Litinin na da nufin hana sojojin Isra'ila sa ido ga motsi a gefen iyakar Lebanon. Bayan kwanaki ana musayar wuta, akwai fargaba cewa Hezbollah mai ƙarfi da Iran ke marawa baya na iya shiga yakin da Isra'ila ke yi. Da alamu farmakin da dakarun ƙasar Rasha ke kaiwa birnin Adivka mai matuƙar muhimmanci da ke gabashin Ukraine na ci gaba da raguwa, in ji jami'an Kiev a ranar Litinin. Dakarun Ukraine sun daƙile har-harar Rasha 15 daga wurare huɗu Adivka a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Idan aka kwanta da har-harar 60 a rana a tsakiyar makon da ya gabata, a cewar Vitali Barabash, shugaban hukumar birnin. An kashe wani ɗan jaridar gidan talabijin na Somalia a yammacin jiya Litinin a wani harin ƙuna bakin wake a wani gidan cin abinci da ke Mogadishu, inji 'yan sanda. Abdul Fatah Muallim Nur Ki, wanda ke aiki a gidan talabijin na Somali Cable, ya samu munar raunuka sakamakon fashewar wani abu a gidan cin abinci na Blue Sky da ke kusa da gidan tarihi na ƙasar. Da misalin ƙarfe 9 na dare ne wani ɗan ƙunar bakin wake na Kwaraj ya tare da mawamai kan mutanen da suke shan shayi a wajen gidan cin abinci na Blue Sky da ke gundumar Bond Hair, in ji jami'an 'yan sanda a Mogadishu.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da noma tushen arziki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, musamman Sarfil Hashim Gumal da ya karanto labarai, sai kuma Salaman Abu da ya daidaita mana sauti da ba da umarni, tama injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ki sallama da ku daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.